a shirinmu na wasu muhimman mata da suke taka rawa al'ummar su. A yau dandalin VOA ya samu bakoncin
ta sunana Hajiya Maryam Muhammad.
Mallama Maryam, bamu labarin ki amma a takeice.
An haife ni dai a unguwar Daneji. A unguwar Daneji na taso. Daga baya kuma rasuwa ta mahaifina ta samu ka koma sheka da zama. Ana ce unguwar Dandirin. To anan muka taso nan sheka primary. Daga nan kuma na tafi Kura, na ci makarantar ƴan mata ta Kura na koma. Na ci gaba da karatu na fita 1994 kenan ko.
Bayan kammala secondary school fa.
Da na gama secondary school sai na zo nan Shahuci, wata makaranta da ake cewa Aliya, ƙarƙashin wani malami a yanzu shine shugaban Hausawan Afirka, wato Malam Abdulkadir Koguna Darma. To da mun nima abociyar karatun littattafai ce na Arabiya. To nan ne dai nazo na fara Siiziya Risala ake koyar da mu.
Bayan gama secondary school kenan.
Bayan na gama secondary school amma fa aure aka yi mu. Aure aka yi mu. So da mun ni tuntuni ina da sha'awar dama in karanci littattafai na addini da sauransu. Tunda ko a makarantar Kuran damu mun kasance mu ne ƴan Arabic club. Ni ce prefect din masallaci. Sannan kuma ni ce wato me ake cewa Amirarsu ta MSS. Yawa da abin da za a yi harkar MSS ni ce. Ramin Juma'a kuma da yake ba class ana tara mutane gaba ɗaya student a cikin hall. A gayyato malamai irin su Malama Aishatu Matawalla da sauransu. Ran Juma'a sai a zo a tara mu a yi mana wa'azi. To idan ba su zo ba ni zan shirye lecture nan. Da izinin Allah ni na shiga ne kobaran din raguwar su da shi yasa aka sari ma duk ƴan kura sun sani kuma da ike na dan iya larabci tun ina karama za a drama larabci ni nake shirye waƙoƙin larabci in za a fita kamar makarantu a je ƴan Arabic club a je drama to tun dai daga ma dai wannan lokacin kuma idan za a yi maulidai ana kamun takardu na shirye waka
ko kina secondary kina da wurin
yawa insha Allah
ina mutun ci gaba
to a yanzu ne dai nake neman admission insha Allah
me sai kike so ya kin dogo lokaci ci gaba kuma yanzu kike tafi koma
wallahi kin san komai sai Allah yayi kana son abu amma lokaci bai yi ba sai kiga abun bai faru ba wallahi ba wai ko mai gida
wani abu ne banki sha'awa yanzu kike son cigaba da karatu ko
kuka wallahi tallahi dama can ina da sha'awa dai komai kuma kin san mu mata raunin mu shine renan yara ni mace ce mai tausayin yara na so amma yanzu ike yara na naga duk sun tattaso masha Allah kowanne ya kama karatun shi to shine yanzu nake da interest kuma insha Allah ina roƙon Allah ya dafa mun zan koma karatu yato yanzu dai ina so in karanci wannan health technology
me yasa kika da health technology
yato gaskiya ina so in tallafa wa ƴan uwa na mata musamman bangaren lafiya asibiti kwarai da gaske
akwai karantun su kenan
ba wai karantun shi bane amma shi taimako baya yawa baya kada yana da kyau ko da akwai mukaru ko ba gaskiya ba kowace mace tana so idan ta je asibiti ta ga mace ce ir uwarta za ta kula da lafiyarta da sauransu musamman bincike wanda ya shafi yaya mata
to yanzu kina tunanin ka da tun zai miki sauki kasancewar haƙin haƙin ga yara
to ai kin san idan har kika sa abu a zuciyarki kika dauka zaki iya kuma kika roki Allah subhanahu wata'ala to sai kiga kin iya din sai Allah ya sauƙaƙa miki abin
to a takeice mai burin ki in kika samu damar kammala karatu
wallahi in na samu damar kammala karatu na wallahi shine in tallafa ƴan uwa na mata
to wani irin kira zaki yi matasa amma musamman mata
yawa musamman mata ilimi su tsaya dai dan Allah a daina wasa kuma a duba course mai amfani mai muhimmanci wanda zai tallafa kananan yara da al'umma da kuma yanayin zamantakewar mu yaya yanayin kasar mu yake yaya yanayin garin jihar da kake da kuma yanayin misali local government din da kake ne suke da bukata da kuma yanayin misali unguwanni ma ai a unguwar kuma an ka duba akwai abubuwan da suka kamata wanda za ka taimaka
madalla da fatan matasa za amfana da abinda aka ji Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.